أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة sha 7 da watan Rajab shekara ta 1446 Hijiriya wanda ya dace da 17 kuma da watan 1 shekara ta 2025 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi mana 171 cikin muna cikin kitabu tahajjudi babu kitabu na tahajjudi zan mu tashi babu na 28 ina zo babu ma yu qara'u fi raka'atayil fajr babu na 28 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu ma yu qara'u baban abinda ake karantawa fi raka'atayil fajr cikin raka'atayil fajr hadisi na 1170 daidai al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha radiyallahu anha qala take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي يانا صلى الدري ركعة قوم شاءوكو ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين سنن سيئي صلى إذن يجكر صلى الصبح ركعة قدى بيما سسوكي تنانيه ركعتين الفجر شويني قدى بيما سسوكي ناقنان قلن باب إشارة مي أكي كارن تاما أتكي kawai dai cewa raka'atayn khafifatayn raka'a biyu wanda suke masu sauki zamu ga wajibin mahallul shahid in agun hadisi na 1171 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far haddathana Shu'ba an Muhammad ibn Abdurrahman an ammatihi Amra daga ammakin shi yar uwa shi ce kenan Amratu binti Abdurrahman babban malama da take ruwaya daga Aisha daga Aisha Allah radiya take cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ha kenan tahawilus sanad wanda Bukhari bai yawaita ta da yawa Muslim shi yake yawaita ha at-tahawil wa haddathana Ahmad ibn Yunus haddathana Zuhair haddathana Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Abdurrahman an Amra daga Amra daga Aisha Allah radiya take cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khafifur raka'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sassauta raka'o'i guda biyu allataini qabla salati subhi wanda suke kahin sallar asuba kenan raka'atayil fajr hatta inni la aqul hammani ina cewa hal qara'a bi ummul kitab shin ya karanta ma fatiha a ciki kenan tabbas ya karanta dan babu sallah ba fatiha takaice ta ne yake yi nan gurin idan muka nura al-Imam al-Bukhari tsarin shi ne in ya bude babu hadisi na farko da zai kawo hadisan da suke nuni zuwa ga mas'alar amma alhi a gumudi wanda sai cikin hikima sai ta hanyar istinbadi za a gano mahallin shahirin hadisi mai bi mishi ya kawo wanda ya dan huddo abun hili in an samu wanda ya huddo kyarara da kuma sai kawo wanda ya huddo abun kyarara saboda koya maka istinbadi da bincike a cikin manhaji ne na bahasi koya maka bincike a cikin ilimi ta yadda hadisi na harko an bude mas'ala ba a baka ba kawai tubus akwai ahe a dahi sai ya baka arihi yadda kai zakai shahudin ka tashi kai kokari kai kokarin binciko to na ina mahallin shahidi kenan gurin mahallin shahidi shine raka'atayn khafifatayn kaga abun bai fito ba kyarara cewa ga abinda ake karanta ko ga abinda ba a karanta na biyu sai aka kawo cewa yana karanta hamma ina cewa shin ya karanta fatiha kaga an dan yi tasrihi kadan an dan huddo abun hili to da a ce akwai wani hadisin da ya cika sharadin shi ya huddo cewa ana karanta Fatiha da kaza da sai kawo shi to akwai shi amma bai cika sharadin shi ba zai kawo shi ba sai barka anan gurin daidai na san gurin wancan kuma wanda ya sarra hakin kyarara sai ka je wasu littattafan wanda basu cika sharadin shi ba an samu cikin kutubu sunan malamai sun yi sabani wajen karantawa cikin karatun raka'atayil fajr akan mazhabu guda hudu wanda al-Imam al-Tahawi ya hikaito su na farko la yaqra'u fihi ma ba'a karatu a cikin su asani huma na biyu yukhaffafu yaqra'u bi ummul qur'an khasa wannan na farko fa mazhabin kwata kwata ba'a karanta komi kawai da kai kabar harama zurku zakai na ka tantsan kuma dan bai da kwari shi yasa bai ma yawaita bayani akan shi ba mazhabi na bi cewa za a karanta da Fatiha kadai wannan an rawato shi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As shine mashhurun mazhabin Malikiya kama yadda zai zo akan mazhabin Ad-Daja'a kaga shi yasa Malikiya suka tayi akan cewa ka Fatiha kadai yake karanta na biyu na uku mazhabi na uku yukhaffaf ana sassautawa ba a karantawa tare da Fatiha sai a gama mata ai sura karama ga jeruwar sura shi ma wannan mazhabin Malik ne wanda Ibn Qasim yake kaito shi kuma Shafi'i wannan mazhabin ya dauka dan galibi da ma mazhabin Shafi'iyya mutafarri ne daga mazhabin Malikiya dan dalibin shi ne hatta da usul da qawa'ir kin mazhabin su suna kama da juna wa ruwa an Ibrahim an-Nakhai shi yasa zaka ga shi wannan al-Imam Ibn al-Mulaqin dan Shafi'iyya ne amma galibi bai rabuwa da hikaito labarin mazhabin Malikiya galibi ya ce Malikiya sun tai kaza mu Shafi'iyya mun tai kaza Hanbaliya da Hanafiya saboda an sha bambam sosai akan mazhabin abin mazhab mazahibin sa da usulin sa na fiqhu bai hikaito su ruwa an rawato daga Ibrahim an-Nakhai da Mujahid yake cewa la ba'sa an yudul qira'a fihi ma babu lahi ya tsawaita karatu a cikin su wanda Ibn Abi Shayba ya hikaito na hudu Abu Hanifa yake cewa rubama qira'atu fihi ma hisbayi min al-Qur'an so diyawa cikin raka'ata al-fajr nake karanta hisbina na Qur'ani kuma ita ce magana daliban shi kenan ana yawaita karatu a cikin ta ta yadda hamma izubukan shi da bai yi na dare ba da ya saba a cikin ta yake wa tajalahum ad-dahawi faqala sai al-imam ad-dahawi ya musu hujja akan cewa ce raka'atul fajr arsharafu at-tadawu ta hi kuna raka'o'i parala kama salafa kama yadda ya gabato ce ya gabata ce ta hi duniya da abin da ke cikin ta to abin da yake kamata ya hi dacewa shine ayi amfani da abin da yake parala ya daraja a cikin ta shine tsawaita karatu a ciki ad-dahawi saboda dan hanafiya ne shi yasa yake ba su Abu Hanifa kariya da wannan bayanin wa huwa indana afdalu min at-takasir yace a wajen mu yahi a karanta mata gajeren karatu li anna min dulul kunut allazi faddalahu ash-shari'u fi at-tadawwu' ala ghairihi saboda yana daga cikin doguwa tsayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi akan wani abu ya kawo shi a cikin sharhi ma'anil asar yake ba shi wannan hujja wa min jumlatin man qala a cikin jumlar wanda suka ce wa hujja kai hujja wanda suka ce ana karanta da sura al-gajeruwa abinda Abu Nu'aym ya rawaito daga Isra'il daga Abi Ishaq daga Muhammad Mujahid daga Ibn Umar yake cewa na kalli sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam 24 marra so 24 ya qara'u fi raka'atayn qabla salatil gada asallu li raka'atayl fajr yana karantawa wa fi raka'atayn ba'da al-maghrib da ma raka'o'i bi na bayan magharba me yake karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad raka'a ta farko da raka'a ta biyu kenan nan Abdullah dan Umar yace sama da sallah 20 ya kallata Annabi abin da yake karanta ma raka'atayl fajr kenan da ma saraka'o'i bi na bayan magharba Abu Wa'il ya rawato daga Abdullah kwatan kwacin wani yace ban kiyaye ba ban kididdige ba adadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu kuma yace da wannan zan yi riko Abdullah dan Mas'ud yayi riko kamar yadda Ibn Abi Shayba ya ambata mazhabin Abdullah dan Mas'ud ne cewa ana karanta abin nan falaki da qul huwallahu qul ya da qul huwallahu a cikin raka'atul fajr raka'a ta farko da ta biyu haka nan raka'o'i guda biyu na bayan magharba kamar da cikin al-musannaf saboda duk mazahibin nan wani fiqhu da muke gani kan mi tunanin an ce mazhabin Malik shine kaza mazhabin Shafi'iyya shine kan mi tunanin abin da suka kirkiro ta kansu amma akan su bane kowa an kabi mazhabin a kowace mas'ala tana tikewa zuwa ga sahabin da aka amso abin Malik an-Nafi an-Ibn Umar Malik an-Nafi an-Ibn Umar amma da yana da yawa mazhabin fiqhun shi ta hiyawa daga wannan hanyar to su ma sauran malaman haka nan zaka ga galibi wani ya hi karkata ga mazhabin wani a cikin sahabbai ga mazhabin wani a cikin tabi'ai to kowanne ra'ayin da kai sun hada tabbas akid cikin sahabbai akwai wanda ya tahi akan wannan mas'ala ya ka bincika Ibn al-Munzir Allah mushi rahama shi ya dau wannan muhimmin duk wani fiqhun zai shi ya kawo muka fiqhu ne da sanadin shi yadda muke ka hadisi da sanadi haka zai kawo muka fiqhu da sanadin shi al-Imam Malik ya tahi akan kaza ana karanta kaza ga sanadin shi fiqhun ya amso ta ne daga wani cikin sahabbai da sanadin shi daga gare shi daga wani zuwa sahabin da ya amso mas'ala ta kaza ya tahi akan kaza ita ma ya amso ta ne daga wani zuwa sahabbai zuwa sahabin da tattiki shi kuma sahabin da hujja shi da dalilin shi yace an rawato kwatankwacin wannan daga hadisin Qatada daga Anas daga hadisin Jabir daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana karanta cikin raka'atul fajr kadai shi kuma yake yace yake karanta وهي على أبي حنيفة وأن هجرة أبو حنيفة دوان دسك حالة تساوي تكاراتو أتكنسو لنصب دسوب أهردتو سابان وننبا يتي ولا كياس لأهد ما أوجود سنة ثابتة باب كياسي قوة متكار أنسام سنة تبتتا ينا أبو حنيفة أنا بسر هجرة ace a tsawaita karatun da yake izb 5 izb 10 a cikin rakatai al-fajr kuma bayan al-fajr ya huto ne sallar asuba an ja ta sosai to suka ce bayye da hujja babu hujja akan wani matakar sunna ta tabbata ga ta kyarara cewa annabi ga abin da ke karanta su a sallar fi qaulihi a cikin hadar shi sun mai salli za sami annida abi subhi rakatai ne sannan sai yayi sallah idan ya ji kiran sallah asuba sai raka'a bi zahirin shi fi baitihi a gidan shi yake Ibn Habib ya rawaito dan malamin Malikiya malamin dalibin dalibin sa al-Imam Malik dalibi ne na al-Imam Malik amma martaba ta biyu marhala ta biyu tsakanin shi da Malik Abdul Malik ibn Habib al-Maliki mai littafin al-Wadiha babban malamin Malikiya ne yana da littafin shahararre ne yana samuwa mujallad ɗaya ne to Allah mushi rahama ya kasance daga cikin manya-manyan malaman Malikiya da suke marhala ta tattara maganganun abin nan mazhaba yace fa'alahuma fil fi'iluhuma fil masjid ahabbu ilayya aikata su a cikin masallaci shi yafi soyuwa gare ni li'annahuma min sunan lati yanbaghi izharuha dan saboda sunnoni ne da ya kamata a bayyana su hal liman ma yayi su a masallaci walizalika wazaba shari'u alayya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nace akan ta kullun yake yin ta ba yayye bari ba kenan a bayyana ta a masallaci dan wasu ma su gani saboda liman an dauka ai kuduwa ne liman shine jagora kenan in yana yi jahilai zai gani su ma su san cewa ga yadda ake yin ta kuma rishin yin kaga yana kawo rishin sanin su ta sha nawa zaka ga wani ban Allah an yi kiran sallah ya tashi tarka'o'i masu yawa kahin liman yazo bai san ba daga alfajir ya fito an rihe duk wata nafila kawai ban da raka'a ta alfajir kin wani sai tashi yayi tai yayi tai to rishin bayani babe na 29 kenan anan mun gani a takaice dai ana karanta Fatiha da sura cikin rakatai al-fajr kul ya a tafarko kul wallahu a tabiyu shi inganta in ko mutun ya takaita akan Fatiha shi ma la ba asabi assalamu alaikum hujja su cewa har ma ina cewa annabi alayhi salatu wasalam shin ya karanta Fatiha ma takaitawa akan wannan hujja kala kala ce a usulul fiqh su wancan dalili da ya kasance sarihi nassi sarihi kuma dalala sarihiya su kuma na malikiya sun tahi akan nassi sarihi amma dalala ba sarihiya ba shi yasa sai ya zama ko dukkan dalala da ta zama nassin da ya zama sarihi dalala ya sarihiya yafi kwari sama da wanda ya zama nassin da nassin sarihi kuma dalilin ba sarihi ba abinda yake nuni akan shi kyarara kaga su yanzu wannan na farko na malikiya nassi sarihi ne kyarara yayi magana akan cewa rakata al-fajr ga abinda ake karantawa amma bai yi nuni ba kyarara cewa Fatiha kadai ake karanta suna da dalili amma ba sarihi bane to wanda suka tai aka ana karanta kulhiya da kul wallahu to su dalilin su duka biye zama na sarihi tabbatuwan nassin sarihi ne dalilin ma abinda ya nuni akan shi sarihi ne to nasu sai zama na yahi karhi sama da nawa ancan babu na 29 yace babu tadawi ibadatul maktuba baban tadawi nafila kenan bayan sallar farilla hadisi na 1172 al-imam yake ce haddathana musaddad qala haddathana yahya ibn sa'id an ubaydullah qala akhbarana nafi an ibn umar radiyallahu anhu ma qala yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sajdataini qabla az-zuhri nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a guda biyu kafin az-zuhr wa sajadatayn ba'da az-zuhri da kuma sujada guda biyu kafin az-zuhr yana nan nafila ka raka'a guda biyu wa sajadatayn ba'da al-maghrib da raka'a guda biyu bayan maghriba wa sajadatayn ba'da al-isha da raka'a guda biyu bayan isha wa sajadatayn ba'da al-jum'a da raka'a guda biyu bayan juma'a fa amma al-maghrib wal isha amma da maghriba da isha'i fa fi baitihi annabi a gidan shi yake yi sallallahu alaihi wasallam qala ibn abi zinad yake cewa daga musa ibn uqba daga nafi'u ba'da al-isha fi ahlihi bayan lisha a cikin gidan shi yake ta ba'ahu kasir ibn farqad wa ayub an-nafi ya mushi mutaba'a kasir ibn farqad da ayub daga nafi wannan salawatu sunanin rawatib ne yake san jero mana hadisi na 1173 al-imam yake cewa hadasatni ukhti hafsa al-uwa ta hafsa ta bani labari kenan wannan wane ne Abdullahi dan Umar kenan yana da alaka da hadisin can da ya gabata daga dan Umar aka amso shi kenan wannan na gaba ci gaban shi ne da yake cewa yar uwar shi ta ba shi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajadataini ya kasance yana sallah raka'a guda biyu khafifataini masu sauki ba adama ya dalu al-fajr bayan al-fajr ya keto wa kana sa'atan la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha lokaci ne wanda ban na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki saboda Allah ya hana kamar yake cikin suratul nur bayan sallal bayan abin nan lokacin asuba ba lokaci bane na shiga kenan shi Umar ibn Umar bai shiga sai ya zama na uwar shi yaya shi take ba shi labari tabu ahu kasir ibn farqad wa ayub an-nafi wa qalib ibn abi zinad an musa ibn uqba an-nafi ba'd al-isha'i fi ahlihi bayan lisha cikin iyalan shi abdullah dan Umar ya kasance kane ne gare ta dan uwanta ne kananta ne yana yaro akai almanta da annabi alayhi salatu wassalam shi yasa yake yawan shiga summa tadawu sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi an-nawafil qabla al-fara'id wa ba'daha yace sannan tadawu in shi da wannan nafil filin kahin farilla da kuma bayanta li anna afdalul awqatu awqatu salawatil farida saboda duk mafifitan lokuta lokuta na sallar farilla lokutan da Allah ya zaba ma sallolin farilla lokuta ne mafiya tsada lokuta ne masu daraja wa fiha tuftahu abwabu sama'il du'a a lokacin da ana bude kohohin sammai don karba addu'a wa yuqbalu al-amalu salih ana amsa aiki nagari falizalika yuhi sallallahu bin nawafil shi yasa annabi yake rayar da su da nafil su kahin su da bayan su in zikiri ma zakai ko wata ibada a lokacin wannan kana gama sallar farilla ko kahin kai yahi daraja yahi kima saboda lokaci ne da Allah ya zaba ma mafi girman ibada ita ce sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ribaci wannan sai ka mana azkar addu'o'i wanda zaka wannan duniya da lahira ka sun kuma sheta yace walaysa fi hadisi ibn umar at-tanaful ba'd qabla al-asr cikin hadisin dan umar amma babu zancen yin nafila kahin al-asr a cikin shi ruwaya shi an rawaito daga aliyu cewa ya kasance yana sallah gabanin taraka a guda hudu yana bambance tsakanin sa da sallama wanda tirmizi ya huddo shi cikin kitabu salati babu ma jaa fil arba'i qabla al-asr da al-imam al-bayhaqi man ja'a qabla al-asr arba'u raka'atin me yace annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'a Allah jikan mutunan da yayi sallah raka'a guda hudu kafin al-asr to irin wannan ɗan uwa idan mutun ya kiyaye su shine zai kasance rayuwar shi tayi albarka duniya da lahira saboda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam karbabbiya ce ba tantama karbabbiya ce duk lokacin da aka ce kaza annabi yayi addu'a ga mai kaza kin wannan kuma malamin da ya hada bahasi hadisan da duk annabi yayi addu'a ga mai kaza Allah mishi kaza mai kaza Allah mishi kaza addu'o'i na alheri ya hada su wanda in ka bi su zaka ga duk wanda kake iyawa kana kokarin yin su to zaka gani mamakin da zaka gani cikin sha'anin rayuwarka gaba daya dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a babu zancen a maiduta yace fa amma magrib wal isha fa fi baitihi amma magriba da isha a gidan shi yace malamai sun yi sabani akan wannan wasu sun rawaito daga cikin salaf cikin su akwai Zaid ibn Sabit da Abdurrahman ibn Auf cewa annahuma kana yarka'ana rak'atayn sun kasance suna raka'a guda biyu bayan magriba cikin gidajen su Al Abbas ibn Sahal ibn Sa'al yake cewa na riski Usman yana sallamewa daga magriba famara a rajulan wahida yusallimu ma fil masjid bai ga ba ko mutum ɗaya yana sallame yana sallata su a masallaci suna gaugawa kohon masallaci daga an sallame su gaugawa su koma gida su tayi su yi wannan raka'o'in guda biyu a gida na bayan lisha ba na bayan magarba na bayan lisha su a gida suke yin su suna gauga su tayi Maimun ibn Mihran yake cewa sun kasance suna son raka'a guda biyu bayan magarba sun kasance suna jinkirta ta har sai tauraru sun dan cakudi an rawaito daga wasu jama'a suka ce ana yin nafilulun wa dukkan su gaba ɗaya cikin gida ba masallaci ba wannan an rawaito shi ma'ana ar-rawatib an rawaito wannan daga Ubaida yake cewa sun kasance basu yin sallah har sai sun taho gidajen su ma'ana nafilulu bayan sun gama farilla a amashi yake cewa ma ra'aytuhum tatawwi'an hayatu fi masjidin illa marra salla zuhur raka'atayn ba'da zuhur raka'atayn yace ban taba ganin shi ba yana sallar nafila a cikin masallaci sai so biyar sai so daya raka'a bayan az-zuhr yayi raka'a biyu wa kana ta'ifatu la tanfaru illa fil masjid akwai wasu jama'a da basu nafila sai cikin masallaci duka wai ya halitta to amma abinda ake magana wanne yahi kuma shine amfanin karatu wanda ya karatu duk da ayyuka guda biyu duka na alkhairi ne to zai zabi wanne Allah yahi so kuma wannan shine amfanin karatun ladan da zaka samu na ijtihadi da bincike cikin ilimi kowane abu zaka nemi wanda yahi al-aula an rawaito wannan daga Ubaydullah daga Nafi' daga Ibn Umar ya kasance yusalli subhatahu makanahu a inda yayi shi nan yake sallar nafila shi Abu Mijlaz ya kasance yana salla tsakanin Azhar da Al-Asr a cikin masallaci nan yake yin nafilin shi Ibn al-Qasim ya rawaito daga Malik yace at-tanaful fil masjid huwa sha'anun nas fi an-nahari yin nafil filu a cikin masallaci shine abin da muka tarna malaman mu suna yi da rana wa billail fi buyutim daddara kuma su yi a gidajensu inji al-Imam Malik Allah mashi rahama a cikin an-nawadir wa ziyadat al-bayan wa at-tahsil na Ibn Rushd wa huwa qawlu sauri magana ce ta sauri hujja sa akan wannan hadisin Huzaifa yace sallaitu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-akhirah nayi salla tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta karshe summa sallaha tanami fil masjid ahr sanai ke ta sallahe da har zaman masallaci babu kowa an rawaito daga Sufyan ibn Jubair yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salla bayan magruba raka'a guda biyu yayi salla bayan su hatta su da ahlul masjid har sai ɗan masallacin sun watse sun bar shi yana yi idan kaga bayan magruba wa inna ma kariha salati fil masjid abinda yasa yake karha ya karhanta salla cikin masallaci illa yara jahilun aliman yusalliha fihi fa yaraha farida ka jahilai su ga malami yana yin su sai tunanin cewa su ma farilla ne sai yake son a koma gida a yi su au karahat ina daga cikin sadda zari'a au karahatu an yukhla manzilahu min as-salati fihi ko kuma kin masalla mazamunin shi na gida ya zamana babu gurin salla kamar yadda annabi yana cewa ku sanya ka wani kaso na sallolin ku a cikin dakunan ku ko kuma hazaran min ar-riya gudun riya ko kuma wani abu yazo min shi na khatarata shaytan yana sallamewa gami da wannan sai ya tuna da ya bari hin ya tafi gida yayi wa kad bayyana sun bayyana karhancin wannan kunna na qawra fil masjid fa naqum fa nusalli fi saf abdullahi ke sallu fi buyutikum ku yi salla a cikin dakunan ku la yarawna an-nasa fa yarawna anna sunna kan mutane su gani su ga cewa sunna ce Tabari yake cewa abinda nake gani shine hadisin Huzaifa da Sufyan ibn Jubair fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salatukum fi buyutikum illa lamaktuba sallar ku ta kasance a dakunan ku sai sallar farilla hiya sihahun kulluha dukkan su ingantattu ne inji al-Imam Tabari la yadfa'u shay'un minha shay'a ba hadisin dake tunkude wani ma'ana ba hadisi bane wanda ta'arudin dake cin karo da juna wa zalika naziru ma sabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'malu al-amal yace irin wannan abin da ya tabbata cewa annabi yana aikata aiki dan ai koyi da shi a cikin shi sannan sai aikata sabanin shi wani lokaci dan a san cewa sabanin nashi ma ya halitta wa annahu ghayru wajibul amal bihi wannan ba wajibi bane wanda malaman hadisi sun bua annan sun hada su ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa li bayan al jawaz dan saboda nuna halacci ya saba yin kaza ya saba yin kaza wani lokaci sai ya saba dan ya nuna musu hakan kin ya halitta wanda nake yi can ba wajibi bane sai babe na gaba kenan duka kowanne mutum yayi daga cikin su yayi sai dai kowannen in kai wannan yayi kai wannan kin kai a gidan kai a masallacin kai a gidan kai a masallacin shine zai zama na kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babe na 30 babu mallame tawwa ba'da al-maktuba baban dake bayanin wanda bai sallar nafila ba bayan farilla kenan nuna cewa ba wajibi bane duk da ar-rawatib ga su mun jero su an jero an ji kahin azhar kaza bayan azhar kaza kahin sallah kaza amma ba farilla bane ga dalilin dake nuna cewa ba wajibi bane hadisi na 1174 al-imam ke ce haddathana ali ibn abdullah qala haddathana sufyan an amr qala samitu aba sha'sa jabiran sami yace naji aba sha'sa jabir yana cewa samitu ibn abbas naji ibn abbas wannan badal ne aba sha'sa kin wane ne shi shine jabiran me zai sa ka gane wannan saboda ya kashi da nasaba sami'tu aba sha'sa kuma aka ce jabiran wani sai mamakin to me ka kuma magana jabiran a ciki badal ne akan cewa abu sha'sa kin shine jabir shi yasa yadda ya dau nasaba shi ma ya dauki nasaba kada yake cewa sami'tu ibn abbas naji an abbas kala yana cewa sallaitu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jami'an nayi salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda 8 gaba daya wa sab'an jami'an da 7 gaba daya ma an aba sallama ya a tare qultu he nace ya aba sha'sa azunnuhu akhara az-zuhra wa ajra al-asr ina zatan ya jinkirta az-zuhr ne kuma ya gaugauta al-asr wa ajra al-isha wa akhara al-maghrib ya gaugauta isha kuma ya jinkirta maghriba qala ana azunnuhu ana azunnuhu yace ni ma haka nake zato ma'ana ma'ana hadisin yake ga mu shiga abin da yake zato kamar yadda zamu ga abin da malamai suka ce wannan hadisin al-Imam Muslim shi ma ya huddo shi hadisi na 705 daidai a wata ruwaya ta Bukhari yace la'allahu kana fi lailatin madira mai yuwa cikin dare ne wanda ana ruwan sama qala asa yace tana yuwa haka ne Dawudi yake cewa laysa fihi annahu lam yusalli qabla az-zuhri wala ba'da al-isha a cikin hadisan nan gaba daya cikin wannan magana babu inda aka ce bai yi sallah ba kahin az-zuhr in ko kahin al-asr in wala annahu salla ko kuma cewa yayi sallaci nafila qala malik malik yake cewa ara zalika bi uzrul madar ina ganin wannan kin da suke saboda uzrul madar ne ruwan sama kenan nan gurin da aka ce samani jami'an az-zuhr da al-asr nan da aka ce sab'an jami'an magruba da lisha abinda bukhari yake ne wajhul istidlal ba ambaci ba cewa an yi sallar nafila a tsakanin shi kuma asalin abu ana barin shi asalin shi al-istishab a usulul fiqh duk istidlalin su malaman hadisi da malaman tafsiri da qur'ani matukar baka da usulul fiqh wallahi baka gane har abada ina su ina dalilin yake ina hujja aka maka nasi aka maka hadisi aka wo aya busu ce maka komi ba in ka san usulul fiqh ka san ina muke nahi me istinbadi nan da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga bai ce ba yace ba a ce ba annabi bai sallaci sallar nafila ba ko kuma ya sallace ta kawai dai ce aka yi ya sallaci az-zuhr da al-asr guda 8 gaba daya magruba ma guda 8 gaba daya to tunda ko ba a ambaci yin nafila ba tsakanin su to asali shine istishabul asl ka'ida ce sananna usulul fiqh duk abinda ba a kawo shi ba kar ikon ka ce an yi shi sai in kana da hujja baka da hujjar ka ce anan gurin tana yiwa yayi sallar nafila an bato ne ba ai ba a babu wannan inda an yin da an ambata shine dalili qulta yake cewa fi muslim wala madar fa cikin sahih muslim yace ba ma ruwan sana bane kuma qalahu malikun fil madar mashhur mazhabihi abinda malik ya faɗa a cikin ruwan sama shine mashhuriyar mazhabin shi cikin sallar da ba magruba da lisha ba wakila aka ce la yamna'uhu malik bai hana ba ya hana ne a gabatar da al-asr a gaggoto da al-asr ga lokacin ta wanda yake mukhtari ibn al-majid su ne yake cewa law fa'alahu fa'ilu li ghayr haja jaza da a ce wani yi haka ba tare da bukata ba ya halitta li annahu yace si salli kullu salatin fi waqti dan ya sallaci kowace sallah a cikin lokacin ta a malikiya shine muke cewa al-jam'u suri jam'i na sura wanda ba tsakanin az-zuhr da al-asr babu lahi a ciki az-zuhr in ce zaka bari ta je he gab da lokacin ta zai huta a sallace ta la'asar ita ma hita ji gab da lokacin ta shigo kenan da kuma a sallace ta kenan yanzu kowace sallar ka sallace ta ita wannan a ƙarshen lokacin ta ba lahi bane wacce ka sallace ta a farkon lokacin ta shine mafifici kenan shine jam'u suri jam'i ne amma a sura amma a haƙiƙa ba jam'i bane dan kowace shi yasa ake ce mai jam'u suri a malikiyya a haƙiƙanin sallar kowace a lokacin ta aka yi ta to dan bulaguro malikiyya sun ta irin wannan jam'in ne aka bashi damar yayi az-zuhr masala a ce lokacin ta yana huta ƙarfe 4 daidai to sai sallace ta kamar daidai ƙarfe 4 sora minti 15 yana sallamewa lokacin babu tsawo la'asar kawai zai ta shigo tana shigowa sai sallace ta kenan wannan yayi anhwanin yayi dubara ya ci rukusa kuma ba tare da ya bata ma kowace sallah lokacin ta ba yace qala ibn battal yake cewa inna ma tarakatta nafil abinda yasa ya bar nafila saboda sunna a wajen hada salloli ba ana barin nafilfilu duk inda aka ce an hada tsakanin salloli to nafilfilun barin sa ake fa arada sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke so sanar da al'umma shi an yu'allima ummatahu inji ibn battal ya karantar da al'umma shi anna tadawu alaysa bilazimin wa la yasau tarku ya nuna masa cewa yin nafila ba wani abu bane na tilas na wajibi wanda bai halitta a bari ba ana iya bari shi yasa ibn umar ya kasance bayyana nafila abu laguru hayye komo bayyana nafila zai ce walau kuntu mutanafila la atamamtu salati da zan yi nafila in cika sallah ta mana ni da aka ba rukusa aka bar rangwamen farilla ma in yi ta biyu kuma zan shagarta da wata nafila ba zan yi ba Allah zai bani ladan shi ya dau alƙawari ai mun ga hadisin da annabi sun yake cewa idan safara al-abdu aw marida idan bawa yayi bulaguru ko yayi rishin lahila za a rubuta mishi irin aikin da ya kasance yana rubutawa yana yi a cikin zaman gida da lokacin da yana lafiya rahama ta Allah kenan ka tai tunda Allah ya dau alƙawarin cewa karka yi na baka ladan kuma menene ne cewa he kai kenan farillan ma ka maka sauki haka ita wannan nafila babu na gaba babu salatul duha fi safari baban da ke bayanin sallar wallaha a cikin bulaguro yin sallar wallaha a cikin bulaguro ita yaya take حديث سند 1175 الامام البخاري كي حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن ثوبة عن مورق قال كي تشا قلت لابن عمر نكي تشا ابن عمر رضي الله عنهما وانا من غنشي ا cikin الكليات الحديثيه ابو ثوبة كل ابو ثوبة ثقه duk wanda kaje an ce abu ثوبة ilimin hadisi sika ne bai bukatar bincike haka nan kullu ala sirina sika dukkan iyalan gidan sirin mazansu da mata babu da ifi a ciki, kuma mazan da mata duk malaman hadisi ne, babu jahili gidansa na hadisi. Dan Hafizain Ibn Umar, nace ma Ibn Umar a tusalli, wanda muka yi ana yawan ambatunta Hafsatu bint Sirin, Hafsa bint Sirin da Ibn Sirin, a tusalli duha shin zaka sallaci wallaha? Kala la, yace a qultu. Fa Umar, nace Umar fa, kala la, yace a qultu. Fa Abubakar, nace Abubakar fa, kala la, yace a qultu. Fa Nabi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam, abu la guru, ma'ana yana sallar wallaha? Qul, kala, yace la ikhaluhu, bannazatan haka, bannazatu. Kaga bai da tabbas kan sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na 1176 da su mun ga a cikin wannan yake zanna da akhawatuha. Akhawatuha kin shine khala, duka ma'anarsa ɗaya ne, da zanna da khala da hasiba da kaza da sauransu. Haddathana Adam, haddathana Shu'ba, haddathana Amr ibn Murra, qala sami'tu Abdurrahman ibn Abi Layla yaqulu ma haddathana ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha ghairu ummu hani. Ba wanda ya bamu labarin cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar wallaha banda ummu hani. Abulaguro ma'ana. Fa innaha qalat, dan ita tana cewa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yawm fatahu makkah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidanta ranar fatahu makkah. Fagta sala, yayi wanka wa salla samani rak'atin, yayi raka'o'i guda 8. Falam ara salatan qaddu akhafu min abad, taba ganin salla mafi sauki kamar ita ba, bai tsawaitawa bai. Gayar annahu yutimir ruku'a wa sujud, sai dai yana cika ruku'u da sujada. Kenan duk da bata da tsawo, amma ruku'u da sujada lahiyayyu ne, cikakku ne, ba babbuga bace ake yi. Ai tunanin saukin su shine bubbuga. Hadisin Ummu Hani ya gabata a cikin babun man tadawwa a fi safari, hadisi na 1103 Bukhari, ya kashi cikin kitabu taqsirus sala. Zahiri ne ga abinda Bukhari ya kulla tarjama, saboda ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka ai dan bulaguro ne, ba dan zama bane, suna Madina azam ne. Aka taho Makka, aka yi fatahu Makka, da aka kare fatahu Makka ne har ya shiga gidanta yal uwashi, ce yi sallah raka'a 8. To wannan raka'a ta kudin da ya taso Allah yake nuna cewa dan bulaguro na wallahi, tunda Annabi dan bulaguro yake daga Makka a lokacin. Yace amma hadisin Ibn Umar da korewa yayi kwata kwata, ya kore abinda yasa Bukhari ya kawo shi. Annal Bukhari hamalahu ala safar khasa, ya dauke shi akan bulaguro kadai. Wannan ta wannan huskan mutum yake gane mazhabin Bukhari a wajen fassara hadisi, ya kulla babi sai kawo hadisi a kalkashin shi, daga nan kawai zaka gane cewa ga fassarar da ya mushi, ba sai ya gaya maka ba. Ka ga nan gurin misali ya kulla mana babu cewa babu salatu duha fi safar, sai ka mana hadisin da ake tamwarik yake cewa na tambaye dan Umar shin Annabi yana sallar walla, akai kana sallar walla ha, yace a'a. Nace Umar ha babanka kenan, yace a'a. Abubakar ha, yace a'a. Annabi wasa yace a'a. Kaga bus kawai sallar walla ha, yace. To Bukhari ya nuna maka cewa wannan hadisin yana nihin abu laguro, ba a zaman gida ba, shi yasa ya kulla babin, kuma sai kawo maka shi na kenan. In sharhi zaka yi tunin ya buɗa maka kofa. Ga abin da yake nihi wannan hadisin, waqta lafa sun yi sabani akan korewa Bukhari, shi yasa ya kawo shi haka, dan ya tabbata cewa a zaman gida Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallata sallar wallaha. Shi yasa Abu Hurairah yake cewa ausani khalili biha, masoyina ya mun wasiya da ita salatul duha. In an dauki hadisin Ibn Umar akan bulaguro, sai zaman an hada kan hadisan ba cin karo da juna. Wa idza humila ala al-idlaqi wa ka'at ta'arudu lis-sala, amma idan muka dauke su akan mutlaka ne, cewa sallar wallaha gaba ɗaya ake ni da bulaguro da zaman gida, to anan zai zama mukhtalif al-hadis. To hadawa tsakanin su shi yahi al-jam'u aula, jam'i shi yahi dacewa tsakanin mukhtalif al-hadis, al-jam'u ma amkan. Wa ayyidu abinda ke karfafa wannan cewa dan Umar yana nafila a bulaguro, yana cewa da ina nafila, da na cika sallah ta mana kamar yadda na faɗa. Wa haza aula mimma fa'ala ibn Battal, wannan shi yahi dacewa kan taujihin da Ibn Battal yayi. Wa qaul Ibn Abi Layla, hadar Ibn Abi Layla da yake cewa ma haddathana ahadun annahu ra'a zalik, ba wanda ya bamu labarin cewa ya ga haka. Wannan fala hujjata fihi tarudu ma ruya, babu hujja a cikin wannan da zata maida mana abinda aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya sallace ta, ya umarci sahabbai da dama su sallace ta. Ya halitta ya kasance ta yi akan abin da ya gani, wala yujadul aqain dal aqal, ba a same shi ba a wajen kadan. Duk da yadda ta watsu ta shahara, Ibn Abi Layla Allah mushi rahama, babban malami ne na tabi'ai, dan ya ce ban ga kaza ba, ba dalilin cewa koriya bane, ka'ida ce ta ilimi, wanda ya kore ma kanshi sani ba a rasa ba mai ce ai ya ce babu, ya ce ni a sani na babu kaza, dika ce ta ilimi, ba ya ce wa babu kwata kwata, ba mai itlaki na gaba ɗaya sai mausu'a a cikin fanni. To shi ba ce ai ba, ai gaba ɗaya ce ai ba a sani na Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai bisu sallar wallaha. kenan wannan sanin shi ya kore bai ce ba gaba ɗaya ba to sanin shi ku arbiya kore abin da ya tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Anas yake cewa naga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bulaguro sallah subhatu duha 8 rak'at yayi sallan wallaha raka'o'i guda 8 yace to idan ta halitta a bulaguro to a zaman gida min babu aula ya gabata hadisin ummu hani kabari yake ya rawaito hadisi daga sa'ad ibn abi waqas da ummu salama sun kasance suna sallar wallaha raka'a 8 Abdullahi dan Mas'ud ya kawo marfu'in hadisi yake cewa man sallal duha 10 raka'at bana bunya lahu baitan fil janna duk wanda ya sallar wallaha raka'a guda 8 za a gina mishi gida a aljanna wanda Ahmad ya rawaito shi da Abu Nu'aym cikin hilya daga Anas yake cewa man sallal duha duk wanda ya sallar wallaha raka'a 12 Allah zai baina gina mishi baini na zinari a aljanna hadisin da al-Imam Tirmidhi ya hudo shi kenan ga duka wannan Ibn Abi Layla an yace ba ayi ba za a dauka hujja magana shi ba za ta zama na hujja ba an rawaito daga gare shi cewa yana sallar wallaha raka'o'i guda 6 daga Jabir kwatankwacin wannan daga Aisha ita ma sallar wallaha ta guda 6 take yi daga Aliyu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar wallaha raka'a guda 4 to kaga yake nuna maka Annabi sallallahu alaihi wasallam caccanzawa ne yake ba sahabban bane suka yi kariya wannan da bai san abin nan ba yace nan an ce 8 nan an ce 4 nan an ce kaza sassauyawa ne yake dan ya nuna maka halacci ba wai dan ya ace ba wannan shi abin da ya faɗa kawai a ce ƙarya ce wancan abin da ya faɗa shi ma daga Aisha ma ta rawaito irin wannan da wannan alƙama da na Khaida Sa'ir suka rawaito Ibn ya rawaito yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar wallaha a gidan shi raka'a 2 kaga nan kuma raka'a 2 aka tabbatar daga Jabir shi ma haka ne yake cewa raka'a 2 haka Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi wasiya da sallar wallaha yake cewa duk wanda ya kiyaye akan sallar wallaha an gahurta mushi zunuban shi wanda suka gabata da ma wanda su ko sun kasance zunuban shi kai ce koda sun kasance kamar teku ne kamar kun har teku ne Mujahid yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi sallar wallaha raka'a 2 wata ran yayi sallar raka'a 4 wata ran yayi 6 wata ran yayi 8 sannan sai ya bari sai ya bayyana mana da wannan labarin cewa abinda muka faɗa tana yiwa kowansu ya bada labarin abinda ya gani abinda ya hidacewa an yi salli ala gairi adadi sallace ta ba tare da adadi ba kamar yadda tabari ya faɗa yau kai kaza gobe kai kaza gobe kai kaza kenan ta rika caccanzawa sauran ita wannan kenan sai zama na khas ne daga umumin cewa kamar sallar dare ka dauki wani tsari ɗaya da kake son ka tayya wannan daban ita kuma wannan khususiya ce ta ta karika caccanzawa shi ake so yan game ita da kawo yana caccanza kuma duka hadisan sun tabbata ko raka'a 2 yau gobe kai 4 wata ran kai 8 wata ran dan ka samu kowannan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya kasance kai ma ka samu ka dace da wannan sunna gaba daya Hakim yake cewa Abu Abdullah Naisaburi sahibtu jama'atan min aimatil hadisi na abuta da malamai da dama cikin malaman hadisi al-huffazul ayyimal asbat manya-manyan tabbatattu kafahu cikin ilimin hadisi in ji Hakim fawajatuhum yakhtaruna hadha al-adad naga suna zaben wannan adadin waisalluna hadhihi salat suna sallar wannan sallah ta wallaha raka'a guda 4 shine zaben manyan malaman hadisi diyawa in ji Hakim saboda hadisanta sun yi inganci kuma nima akan ta natta in ji al-Imam al-Hakim da hadisin 8-6 shi ma yace yana nan Hakim kin ya huddo shi amma zabin shi ya bayyana wa man salla 60 kufiya zalika liyum duk wanda ya sallace ta guda 6 yace an isar mushi da wannan wunin ba wani makaruhi da cutarwa da zata same shi jesa a wata ruwan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa ya kai dan adam kai muna raka'o'i guda 2 a farkon wuni ni kuma in dau maka nauyin dauke maka nauyin kula da kai a sauran wunin gaba daya sai ya dauke maka kula da wannan kinka rayuwarka da samu wani makaruhi sai ya kare ka da dukkan wasu cutarwa dukkan wani sharri a wuni sallar wallaha raka'a 2 kan mushi kuma gashi ta biya maka bashin gabanka da ake bi cewa kowane gabbai 360 wajibi ne ka sabke hakin suka yi sarka kullu salama bin nasu alaihi sarka kowace gaba ta dan adam ya sauke mata hakkin ta to raka'a 2 kai ta biya maka lokacin ta kawai daga lokacin min hilli salatin nafila daga lokacin aka ce rana ta huto ta dan dago ya halitta ayi sallar nafila daga nan zuwa abin da ya gaba har zuwa lokacin haramci gab da 12 kamar 11 da rabi haka yana da yalwa ya nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara assalamu alaikum eh abinda zan mu karanto anan yan uwa wanda ya shahi tazkiratun fi ardi ma hadasa min al-ibar inda mautu ba'da man gabar. Muna tunatar da kanmu akan wani abu da ya faru na abin ban mamaki wajen magabata da a lokacin mutuwarsu, kamar yadda muke karanta wancan na mafa alallahu bika, to ma ayu kafin mu shiga na wannan kin ko mu samu ɗaya cikin shi ko biyu da kai wanda shi a wannan zamanin namu ne faru na aika shi cikin majmu'a da Allah wani zai sa wani ya ji shi wanda ya ji shi wani audio mai minti 8 wani malami ne ya aiko mini shi shi ma yana kumshe da izina da abun ban mamaki a cikin abin da ya shahi sha'anin mutuwa shi ma kamar irin wannan kin ne dai to amma kuma mu'asir ne na zamanin mu ne wanda bai jima ba aka yi shi ya dan karanto shi a gaugauci kuma an karanta abin da muke dauka na cikin wa'azimu a matsayin mu na daliban ilimin hadisi abin da ya bada labari yace akwai ta mace wadda ta kasance tana rishin lahiya ta yi rishin lahiya mai tsanani sosai rishin lahiyar nan har an yi tunanin an hudda tunaninta ba tunanin zata tashi duk wanda ya ganta ya sallama mata mutuwa to cewa tayi tana cikin wannan rishin lahiyar sai ta ga wasu sun taho dauke da kaya da jika da kaya a ciki da wukake da wannan a cikin abunga a cikin kaya tattaho suka taho wajenta yana zawwa sai kama halshenta haka ya jayo shi da ƙarfi sai da ya kawo ya buga shi da nan kinta cikin su sai babban su ya buga mishi tsara ce kai ba nan ba aka ce gurin wanda aka ce sai ya barta suka wuce ita da aka yi wannan ana yin wannan kawai da ta tashi ta samu lahiya tana halkowa abin da ta tambaya ta ce amma wance ta rasu ko aka ce mata ta rasu ta je ma zata ba bushashe abinci a nan ta faɗi ta mutu wannan wancan da ta ji a cikin abin nan ba mahalki ba ne kamar alam ne ta hutar ga alam kin namu ta ɗan kusan shiga ta shiga wani yanayi ne daban to wannan sai ba ta labarin cewa tun daga nan gurin wannan macen da ta samu labarin waccan mace ita da ta rasu wannan sai zame mata wa'azi ne tun daga nan inda ta gani gurin da ya kasance ba ambatan Allah ba batta zama mun gare mata da tsogami da wannan to tun daga nan abin da ya shahi in ta zo majalisi in ba abin da ya shahi Allah bane kuma abin da aka ce mata Allah ya ce yana so sai ta yi kowa gaugawa aikata shi duk abin da aka ce mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya hana sai ta yi kowa kauce mishi ta takaita ta yi zama uzula ma ta koma ta kaurace ma kowa bata shiga kowa komai bata shiga in dai ba na addini bane a ƙarshe kuma sai ce ita wannan ke ita ma mutuwa ta tare ta zo tana kalmar shahada kowa yana ji ta rasu to kaga wannan a zamanin mu ne aka yi shi a ƴan kwanikan wannan to nan abin da yake so mu gani abin yana gaskata mana wasu abubuwa da dama wanda suke cikin hadisi mu sani cewa lokacin da mai hutar rai ya zo mishi huta da muke gani kawai mu sai dai mu ji shiru shi yana ganin su lokacin da suka zo suna tahowa da mala'ikan mutuwa da abukan tahiyar shi yana ganin komai abin ne ya wuce hankalinka da kai tunaninka ji yana ƙara ko yana muku wani bayani abin ya huta daga alam in ku ya shiga wata duniyar daban duniyar ku ba ɗaya ba in zai yi ƙaran ko zai yi kukan ba irin wanda kai zaka ji bane dan ya huta daga tunanin rayuwa irin taku shi yasa zaka kasance inda a ce kamar dan adam a rayuwa irin ta mace kuma kana jiya wani ran shi zai huta baka jin uhu baka jin ƙara komi haka kawai sai dai ka ga ran shi ya huta abin ya wuce ne ya wuce kuka ya wuce tunanin dan adam to wannan sai karfafa mana abinda Allah ya tabbatar mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mala'ikan mutuwa a cikin Qur'ani Allah madaukin sarki yana ba mu labarin cewa mala'ikan mutuwa shi yake daukar ran dan adam guda daya a wani guri wata aya sai tabbatar da cewa malakul maut mala'ikan mutuwa shi daya amma a wani gurin kuma sai ce mala'ikunmu ko ƴan aikenmu wajen daukar ran dan adam tawaffatu rusuluna to yayin zamanin wannan ayoyin suna daga cikin mushkilul Qur'an akwai iskali can a ce mala'ika ne shi yake daukar rai kuma can a ce su biyu kuma can a ce su diyawa tawaffatu rusuluna manzannin mala'ikun mutuwa yake ne ayyu kullu tawafaku malaikum malaikatul ladzi wukila bikum mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku shi yake daukar ran ku kaga shi daya kuma can an ce tawaffatu rusuluna manzannin mu zasu dauki ran shi to sai zamana akwai iskali a shi wannan nisba ce kawai ta cewa shi mai bada umarni ne nan wai tsakanin su ma mala'ikun ake magana to malaman tafsiri yadda suka hudda iskalin cewa shi da kuma in aka koma yadda hakikanin daukar rai yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a sunna karatuhu ɗan uwa ne imani wanda bai san shi ba ya zalunci kanshi babu wani abin da zai kasance musulunci bai baka labarin shi ba daukar ran yadda malamai suka tabbatar yadda yake kasancewa mala'ikan mutuwa shi ra'isin tahiya ne cikin su kowanne akwai yusa taho su adadin su kaza masalan rai ga baki dai ana fara huddo shi daga kafa ya taho sama ya taho sama ya taho sama har zuwa ga jijiyar wuya to da ko mala'ikan da zai kasance abinda Allah ya azza mishi aikin shi kawai ya dauko shi daga bakin kafa zawwa bakin kwabri bakin idan kafa ya kare aikin shi sai ya bari wanda kuma wannan kamar benzin za a gini wanda zai aza gini daban wanda zai su zo su yi fence yi lasho su yi fence kowa aikin shi daban ai kuma daki daya ne ake gina to shi ma wajen dauka ran wanda zai dauka daga nan kwabri ya dauko shi zawwa zawa sai ya zo wajen wannan guyuwa shi ma sai ya tsaya daga nan aikin shi ya kare wani kuma ya dauko daga nan sai ya kawo saboda huddaran ba karamin aiki bane su da Allah ya azama su kadai suka san yadda suke hudda abin su yana zawwa daidai kuma wani ya kawo nan to sai ya kawo daidai jijiyar wuya na danan kuma su sai tahiyar su sai ogan daga nan kuma sai aikin malakul mautakin wannan shi kadai ya iya daukan wannan dukkan su in suka kawo shi bakin jijiyar wuya daga nan dada babu wanda ya isa sai duka sai su koma hura su bar ma ogan shine malakul maut shi kuma in ya dauka shi yake da ikon ya hudda shi gaba ɗaya magana ta kare dada sai bar muku gawa yana daukan shi shi kuma bai bukatar ya jima a hannun shi ya kare aikin shi ya gama yana dauka mala'ikun rahama ko na azaba su taho da gudu ba mu abun mu kai ka kare aikin ka wanda shine zan mu gani rana ta yau ka dogon hadisin da annabi ya zana mana in aka amshi ran kuma me yake biyo baya har zuwa kabari kuma bayan kabarin a cikin kabarin me yake gudana duk da ashad ana hadi amma komi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana shi littattawan da suke kula da sha'anin mutuwa da sha'anin lamarin lahira da sha'anin me zai gudana da sha'anin duk mutum ya karance su ya ji su a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuna tare da mutum yana cikin duniya wannan abin da aka tsara maka ka rike shi da kyau in ka je mutuwa ka haka zaka gani ba abin da zai saba kaga wannan da tayyana mahaukin ya nuna mana haka din da gaya ce tai mala'iku tace kuma mas'ala ta gaba malamai suke cewa kaga ai cewa tai ce mata akai ce musu suka yi gurin wance aka ce ba ita ba ita larabci take ji ba larabci suke ba malamai suka ce duk wanda suka taho daukar ran shi da yaran da yake ji suke mishi magana duk yaran da kake ji in suka taho da shi suke maka magana haka nan mala'ikun mutuwa haka nan mala'ikun da suke zawwa amsar daukar ran naka maganganun da su gaya mishi na bakanta rai idan mugun mutum ne inna alheri ne cewa yake wannan rai wannan mutmainna wajen amsar ran fadan magana mai dadi kowa iya larabci ba shi larabci suke mishi malamai suka ce zai kasance yaran da yake ji shi suke mishi to kaga wannan ya tabbatar mana da wannan kuma bayan an riga an shiga kabari shi ma me zai gudana daga shigar ka kabari me zai gudana bayan kabari an kare masu tambaya mala'iku mutuwa sun tahi tambaya kai sun kare da kai sun gama wannan gawar da suka bari a ciki me zai gudana ranka da aka dauka me zai gudana duka wannan an bayyana shi sha'anin lahira wanda ya san shi zaka gani alhamdulillah shukran la fakharan yadda kaga mun san sha'anin lahira kamar gidanmu me yasa ta hanyar karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya maka komai abin da zai gudana ɗaya bayan ɗaya daki daki in aka zo zuwa ga tashin kiyama ana tashi daga kabari ina za'a daga nan kuma in aka je me ake yi siradi za a yi siradin yaya yake ya siffashe take yaya ake yin shi zuwa ga mizani ne awan ma'auni sikeli yaya ake yin shi bit tafsir duka a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana komai kuma littattafan da suke kula da wannan shine littattafan da suke kula da sha'anin lahira hadisai ingantattu tabbatattu komai an bi shi dake sai dai galibi wasu hadisan da za a jima cikin malamai suna wa'azin su koda ka san su zaka ji shatne sun zo sun wuce ba tare da tartibi ba da tanzimin mantiƙiyan ilmiyan yadda malamai suka jeranta su ga yadda abin yake tahiya ga yadda abin yake gudana kuma abu na gaba kakashin wannan abin da zai tsoratar da mu da zaburar da mu kan cewa da suka taho farkon azabar da suka fara mata shine jayu halshenta kenan abinda annabi sai tabbatar mana cewa halshen wannan dan adam shine bala'in shi wahali kubbun nasu finnari ala wujuhim illa hasa'id alsinatihim ba abinda ke nasa mutane cikin wuta cikin wuta a cikin wannan bandi girbe-girben halashin su yace kaza yace kaza maganganu ba digi ya saki bakin shi ba burki malamai suka ce da sanuka asaduka in aqalaka tahu halakak halashin ka shine zakin ka in ka sake shi kaga dama ka sake shi ba darin ka sake shi ba darin kai zai komo halaka ka kana da zaki in kaga dama ka san dai matsayin zaki in kana san lahiyar kanka shine ya zama na darme yake kullun kana beka mishi abinci amma in ka sake shi kai zai fara komowa ya kashe to haka harshen dan adam yake shine zakin ka kana sakin shi kai zai halaka to ka ku sai tabbatar mana duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa haka ne galibi yanzu in kun lura a rayuwar mata a yau me zai kai su halaka banda harshen wannan galibi banda yi da wata da tsogamin wata da in sun hada in group in su goma zaka ga mu zaka gani to in ka bincika zancen wata ne ake basu da wani zance kawai na wata ne wance kaza zancen ta ne kawai rayuwar wani ce a gaban ka wannan ko ba karamin hatsari bane har ma mazan halshen wannan ya kasance ba alheri bane a gare mu zai kasance mutun ya shiga cikin jama'a aje can ayi fada aje can ayi majalisi aje can azamna amma halshen wannan dan abin da kare na kake ganin mu dauko hirawa na ayi tafajikin shi ayi taccaccaka shi a kare a dauko tawa na ayi taccaccaka wanda baka san ba ayyukan ka da yake zubda wallahi sai ya bar su kwata kwata babu komai wannan ya sallar da kake gani da azumin da kake gani da karatun da kake gani wannan shiga haƙin wani yadda yake zubda su kana sai kai mamaki shi yasa Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa man yadmanili ma baina lihihi duk wanda ma baina rijihi addamantu lahu aljanna duk wanda ya lamunce mini da halshen shi zai iya mishi ya iya mafarjin shi to na lamunce mishi da aljanna wannan abun guda biyu to kaga wannan halshen abin da zai jayo ma mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai shiga aljanna zai fada wuta jahannama sama da shekara 70 yana gangarawa babu abin da ya jayo mishi sai halshen shi kawai ka tsaya ka auna halshen ka menene zai huto alkhairi ne ka fade shi sharri ne ka kame bakin ka in ya kasance ana ta hirar wani aiwana kaza kaza aiwana kaza kaza kai kai kokarin ka iya da kanka babu ruwanka da rayuwar wani ba abin da zai kai mu ga halaka duniya ta mu ta danmare mu rasa ci gaban banda wannan halashin makiyan mu kahure yanzu ka koma kahure makiya Allah kahure ina ruwan su da gulmar wani babu ruwan su da kowa har ka gaban shi yake abin da yake gaban shi yake amma mu al'umma mu sai kasance wancin yana yi da wancin abin da ku ake so ya kasance ka soma dan uwanka alkhairi ka zama na sababin sadar da alkhairi ga dan uwanka in ma ta bakinka na ilimin da Allah ya baka in ma ta dukiyar da Allah ya baka in ma ta matsayin da Allah ya baka kai kokarin al'umma su amfana da wannan abin da Allah ya baka kasancewa halshen nan gobe kiyama shine farkon abin da zai halaka kuma abin da Annabi sai yake cewa diga digen bawo ba za su gushe ba gobe kiyama sai an tambaye shi gami da abu hudu gami da kaza da kaza da kaza to kaga ilimin shi akan me ya karance shi kuma akan yaya umfanar da shi ne zamanin muna wasu ƴan ayyuka na alkhairi zuciya shedan zuciya da shedan sai su rika raya maka zuciya ce da shedan su rika raya maka kai wannan alherin muna ga mu muna sallah ga mu muna azumi ga karatun nan muna yi ga karatun qur'anin nan duka wannan a wajen Allah wallahi in kana shiga haƙin bayin shi in kana shiga haƙin bayin shi banza ne ko daya ko dayawa buruwan Allah da su gaba daya Allah la ya ta'azama hushai babu abin da yake girma a gare shi sai ka gani ka hai rayuka kai sauka hafizi ne kai sauka qur'ani dubu amma an tai wanda ya harda ci kul huwallahu yake sabke haƙin Allah akan ta bai shiga haƙin jama'a ba sai ya shiga aljanna kai ka tafi wuta Allah ya kiyaye mu subhanaka allahumma rabbana bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum salam a ba sai an daga murya ba ya zamana dai harshen ka yana furicin bakin ka yana motsawa akan shi wanda ake fada ake tillawa har a cikin kasuwa sune na layya lokacin layya ya zo shi ma mustahabbi ba a wajibta ma mutum ba kuma malam ya kasance gurin da kuke zama wannan iya rike so ne ake in aka yi aka yi aka yi daga kai magana sai a dauko wani abu daban a rinka ba tun kana kai na juyewa kana tarewa kana tarewa kan fitar daga cikin mutanen kuma shi zama da ta inda ta kowa ba ka samu shi ke kwanta ko ka kama kowa in ya zamana mutane sun riga sun zamana haka nan in dai haka shiga jama'a in haka shige su kuma in kana da kudura a ganta gayirin abun ka gayyara in baka iya ba to kakka sa bakin ka ciki ana baka iya hana su baka isa ka iya hana su balle mutane wanda jahilai ne wanda ka kawo musu ma bayanin cewa Allah ya hana annabi ya hana su cewa azini ne zakan mu to bakin ka kawo kai ka rihi bakin ka in suna yi in gurin zaman ya zama na dole kunnan ka Allah ya san ba da ganga kake ji ba to amma in ya zama na ba dole bane ka kaurace musu kawai shi yahi me yasa aka faddala uzula a cikin zamani da ya lalace idan zamani ya lalace malami sun faddala uzula ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun halisan min ahlasi baitik ka zama na kebantacce daga cikin kebantattun dakinka a dakinka ne ba wanda zai ka je kai ta cin naman shi kai dai ka da abin da ya zama na karka furuci da zikirin Allah karka furuci da kalmar shahada da subhanallahi bihamdi subhanallahi mafificin zance wajen Allah ka zubda shi ka zo kai ta dafa maka kanka dahi kai ta zuba maka kanka dahi
kuma da mu da muka sanya mu ne kanana a gurin
shine ai zahin addini annabi alayhi salatu wassalam yake cewa azam karshen zamani ruko da addini zai zama na kamar azagarwo shine ka gumtse shi a cikin hannu bala'i ta kowane bangare in dai kace zai kwatamta gaskiya musamman a wannan zamanin namu ku tuna haka mu fa cikin jahilai muke rayuwa jahilai ho murakkab sun hiyawa jahili murakkab ya hiyawa kuma aka jarrabe ka da rayuwa cikin shi to kai mai kwatamta addini sai kasancewa kamar ka damke garwashin wannan ne garwashi ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake cewa bada al-islamu gariban wasa iru gariban kama bada musulunci ya fara bako duk wanda zai kokarin kwatamta gaskiya a karshen zamani to zai ga giho kala kala zai ga manganu kala kala babban maganin shi samun lahiya shine tun tashin shi ya kasance wannan mu'amalolin da alaƙoƙin ya kasance bai da su ya ba kanshi lahiya bil munasaba ala sabilil misal na kai shekara 10 ana amma ban da abokin da zan je mai hira dan bani da wannan lokacin balle har mi zancen wani babu lokacin da har zaka tsaya kana zancen wani abin da yake gaban ka ma ya ishe ka balle har wani kai ba zancen wani ba wani da zai taho ma mai muhimmancin ma hira mai muhimmanci ma ka dau minti goma ka bata mana lokaci mai muhimmancin ma balle zama na ta wani ka bar aikin ka tsaya kana sauraron hirar wani in matsala ce da aibu a wajen shi ka tunkare shi ka je ka gaya mishi ya gyara in ya gyara alheri ne lada zaka samu in na ga masalan malam murtala yana wani abu wanda ba daidai ba da in zo yi ta gaya ma malam sulaiman ai malam murtalan nan kaza kaza to me fa'ida a ciki ya ji bai ji ba bai san ma an yi ba kuma kawai rabanka azama kanka zunubi shi zaka tunkara ga ce mishi kai naga kana kaza naga kana kazan nan bai kamata ba bai dace da usulubin da zai dauka ya dauka bai dauka ba kai dai kuma wannan lada zaka samu amma shi wannan in caccaka ce da cin naman shi zai zama na bata lokaci ne a banza da wuri satin da zai zo hadisin da zan mu dauka bayan mala'ikun mutuwa sun dauki rai sun kare da shi malakul maut an je marhala ta karshe daga jijiye wuya ya hudda shi ya bar gawa to kuma ran da za a yake hannun shi na marhala ta gaba sati ne gaba zan mu kawo hadisin da ya kawo ci gaban wannan abu insha Allah.